إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar Asabar 23 ga watan Jumada al-Ula shekara 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Disamba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasad na 36 cikin jerin girkasusun karatun littafin As-Sunnah wallafar al-Imam Abubakar ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi wannan malami ibn Abi Asim yana kawo mana hadisai ne da asarai waɗanda suke tabbatar da aqida ta magabata aqida irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da sauran magabata na ƙure Allah ya saka musu alkhairi idan ba manta ba mun shiga cikin sabon babi wanda malam zai magana akan wato hadisai da suke magana akan ganin Allah da ganin Allah a lahira hukuncin ganin Allah a duniya shin ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah shin ganin da ya masa a farke ne ko a mafarki da sauran maganganun da suke da alaka da wannan zamu tashi a lambar hadisi na 438 inda yake cewa haddathana Abu Umayr a shafi na 305 a irin nuskata to za ku ga waɗanda suke bibiyan asalin wato a group din da muke amfani da shi na wannan ajin na tura mana wani wata nuskata wata fatawa ta Ibnu Taymiyyah wanda zamu zo mu karanta ta insha Allah a wani karatu watakila next class mun ji wasu hadisan dan zamu ji maganganu waɗanda zaka ga akwai dan rudu a cikin su to Ibnu Taymiyyah ya wanke wannan rudin a cikin wannan gajeruwar fatawa wanda take cikin Jami'ul Masail cikin juzu'i na 1 za kuma ka iya samun ta ma a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa to da yake na fitina yana cikin Jami'ul Masail sai na dauko daga na amma na san tana cikin Majmu'ul Fatawa ba zan iya tana mahallin da take bane amma dai mas'ala ce sanan ya Ibnu Taymiyyah ya tattauna akan ta da shi da wasu sun cikin malamai a takeicen takeitawa mala yake cewa haddathana Abu Umayr qala haddathana Damra an As-Saibani an Amr ibn Abdullah al-Hadrami an Abi Umamah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa kana akthara khutbatihi yuhaddithuna an ad-Dajjal wa yuhadhdhirunahu وإنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وانا حديث ما لا يكبر اشتهن أبو عمير وتو عيسى ابن محمد الرملي كنان يتي حدثنا ضمرة ضمرة يعني ابن ربيعة الفلسطيني سننشي كنان دقى السيباني وانا أكاكي كرن تاشي As-Saibani kamar yadda malamai suke cewa a cikin gaba ɗaya nasabar Larabawa wannan shi kadai ne mara dugo duka sauran As-Saibani ne wannan shi kadai ne As-Saibani As-Saibani dangantaka zuwa ga wani mutum mai suna Saiban ibn al-Gawz wanda wani mutum ne cikin kabilar Himyar yana da ƴaƴa da jikoki to zura'ashi su ake ci musu Saibani Saibani asalin shi cikin Himyar to malamin da yake magana anan sunan shi Abu Zur'a Yahya ibn Abi Amr ar-Ramli shi yake ce ma As-Saibani da ina fata mun gane shi kuma daga Amru ibn Abdullah al-Hadrami shi ma As-Saibani dan kabilar su ne an Abi Umama daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Umama al-Bahili qala yake cewa khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama النبي صلى الله عليه وسلم يا من خطبه فكان اكثر خطبته يحدثنا عن الدجال wannan khutuba da yayi mafi yawan zancen da yayi a cikin ta yayi ne game da dujal wa yuhadhdhirunahu yana tsoratar da mu game da al'amarin dujal wa innahu yabda'u wa yaqulu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mara idan dujal yazo abinda dujal zai fara yi shine zai ce ana nabiyyu dujal zai fara da ƙarya cewa shi annabi ne wala nabiyya ba'di manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma babu annabi a bayan ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dujal ƙarya ne da shi duk wani wanda zai ce shi annabi ne to ƙarya yake dujal ƙarya annabta yake summa yuthni fa yaqulu sannan kuma sai ya ƙara lamba wajen fasikanci da barna da bata yace ana rabbukum yace ni ubangijinku ne walan taru rabbukum hatta tamut manzo Allah sai sallama yace to ai shi kuma ubangiji ba a ganin shi a duniya har sai an mutu wa innahu a'war kuma shi dujal ido ɗaya ne da shi wa inna rabbukum laysa bi'awar Allah ubangijin kuma ba ido ɗaya ne da shi ba wannan hadisi ne tabbatacce na cikin sahih muslim haka nan al-lalaka'i a cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunnah wal jama'a ya fitar da shi haka nan al-imam at-tirmidhi shi ma ya fitar da shi haka hadisi ne tabbatacce yana ya zo a wani waje da tsayi a nan kuma ya kawo shi ga jere shine dai hadisin nan na jawabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbai akan dujal wanda ya tsawon wuni yana yin sa hadisi yana da fa'idoji da yawa mun faɗi wasu a baya za mu faɗi wasu a nan kuma za a faɗi wasu a gaba insha Allah daga ciki na farko shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yawaita magana akan dujal a matsayin ta na qadiyar dujal na fitina mafi tsanani a duniya in ban da fitina tashin alkiyama to wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba za su ga wata fitina ta kai dujal ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin aikin shi na wato laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma alittum to baya sassauci wajen bayani game da dujal da haka ya kashe wuni guda yana musu wannan jawabin huduba da aka faɗa anan wato huduba ce da ma'anar irin abinda a zamanance muke ce mallacca ko muhadara ko wa'azi ba huduba ce da aka sani ta al'ada wato ta sallar idi ko juma'a ko wata sallah ba me zai nuna mana wannan shine cewa da aka yi ya wuni yana yin ta tun da garin Allah ya waye har wajen magarba kamar ka ce yanzu daura kenan ko lacca ko samina ko makamancin haka shi yasa babu hujja a cikin kafa hujja da wannan nassin akan bari a tsawaita wata hutuba kamar ta juma'a ko ta idi babu wannan hujja domin ba hutubar juma'a ba ce ina fata mun gane wannan sannan da yace dujal zai fara da cewa shi annabi daga baya kuma ya ƙara wannan yana nuna ɗabi'ar mafi yawa daga cikin batattu za su fara da wani mataki na bata ana nan kuma sai su ƙara lamba cin yana cewa shi sharifi ne yace shi waliyi ne yace shi jikan manzo ne sai yace ai yana ganin ma manzon ko ana mushi wahayi ko kaza ko kaza an kallura da in ka bi tafarkin gaba ɗaya mabarnata to haka suke farawa to da haka ka kiyayi duk wanda zaka ji ya fara har ka shi da irin wannan kokarin ba wa kanshi girma shi jikan wane ne ko shi dan dan wali wane ne ko jinin sahabi wane ne to ana nan zai ƙara hayya kai zuwa barnar da yake nufi mafi girma Allah ya tsare sannan a cikin hadisin akwai nuni zuwa ga siffofin Allah madaukakin sarki daga ciki shine Allah ba makaho bane Allah ba ne ido ɗaya bane Allah yana gani yana da idon sa yana gani kuma idon shi ba irin na kowa bane sannan kuma da bayani akan cewa ba za a ga Allah ba har sai an je lahira wato kenan duk wanda ya da'awar ya ga Allah a duniya to ƙarya yake duk wanda ya da'awar ya ga Allah a duniya ba za a karba daga gare shi ba zamu zo mu ji magana akan cikin ita waccan fatawa ta Ibn Taymiyyah batu akan ganin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Allah a duniya kamar yadda zamu ji hadisan anan akwai hadisai da zaka zamu ji su wajibila a wannan darasin ko na gaba wanda suke tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a duniya to zaka ji taujihin da malamai suka yi ma wannan kabiya insha Allah malam ya ci gaba da cewa wa haddathana al-Hasan ibn Ali qala haddathana Yaqub ibn Ibrahim qala haddathana Abi an Salih ibn Kaysan an ibn Shihab qala akhbarani Amr ibn Thabit al-Ansari annahu akhbarahu ba'du ashabin nabiy sallallahu alayhi wasallam anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala yawma idhin wa huwa yuhadhdhiru an-nasa min ad-dajjal ata'lamuna anna annahu la yara ahadukum rabbahu hatta yamut wannan kuma mala yace daga al-Hasan ibn Ali wato Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Hulwani Hasan al-Hulwani din nan malamu su Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah haka nan shi kuma yake cewa daga Yaqub dan Ibrahim shine ya ba su hadisi wato Yaqub dan Ibrahim dan Sa'adu dan Ibrahim dan Abdurrahman dan Auf wannan jikan sahabi Abdurrahman dan Auf ne babban malami ne yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita yana riwaya daga babansa shine Ibrahim dan Sa'ad kenan mun sha jin hadisan shi a baya daga Salih ibn Kaysan al-Madini daga Ibn Shahab Muhammad ibn Muslim ibn Shahab ibn Zuhri qala yace akhbarani Amr ibn Thabit zuwa ga wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa wannan sahabi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan rana da yayi mana wa'azi yawma idhin wa huwa yuhadhdhiru an-nasa yana jan kunnan mutane min ad-dajjal daga dujjal kamar yadda muka ambata a wannan darasi, wannan yana nuni zuwa ga ita barna, abinda yake so mutum ya guje mata, kai ya ce ya san kanta bari ya shige ta. Yanzu misali in ka je jikin transformer ko kai dan gidan wuta ne, wato dan gidan nefa ne kai, ai dole ka ji tsoranta tunda ka san kisa take yi ko, za ka ga an sa danja an yi waye, ba za ka ce a na san kanta bari ya shiga ba. To haka barna take, ba a so ka ce bari ka shiga ka ga me yake ciki. Annabi ya ce a guje mata sallallahu alaihi wasallam. Yanzu irin jawabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana dujal din nan da duk barnarsa, amma sai ya ce inda ina nan in na zo sai in kare muku shi, amma idan bana nan kowa ya gudu dan ya tsira. Annabi ya ce to ku tsaya ku kawo mai hujja ku kore min shi, mutum na ga muku hujjojin. Amma ga mu yanzu abin da muke so shine mu nuna karfin hujjar mu, mu kore wanda muke ganin muna da sabani da shi. To garin kore wannan kai sai a kore hujjarka, ko kuma a sa maka shuba, ko kuma a rikirkita maka mabiyanka. Ba burgewa bane kace wai sai ka kore kowa, ba burgewa bane. Qala haddathana Duhaym, qala haddathana al-Walid ibn Muslim, qala haddathana al-Auza'i an Hassan ibn Atiyyah qala qala Muawiyah qasiratun min tawilatin man ataakum yaz'umu annahu rabbukum fa'alamu annakum lan taru rabbakum hatta tamutu. Yace haddathana Duhaym, Duhaym ya ba mu hadisi shine Abdurrahman ibn Ibrahim Abu Sa'id. قال حدثنا الوليد بن مسلم الشامي كنن عن الأوزائي شيني عبد الرحمن الأوزائي رحمة الله عليه وشيخ أهل الشام عن حسان ابن عطية دك حسان بن عطية أو بكر المحاربي قال معاوية قال معاوية معاوية قصيرة من طويلة زنباك وتكيتتير خطبة وتكيتتن جوابي min dawilati wanda ne extracting daga doguwar huduba, wato zai mana summary shine ma'anar shi. Qasiratun ana iya kanta shi a ce qasiratun, ai hadhihi khutbatun qasiratun akhaztuha min khutbatin tawilatin lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Daga kanta kuma kace qasiratan min tawilatin, ai hakum khutbatan qasiratan, ina ba ku wannan gajeriyar huduba. Malami suka ce wannan halastin ka dauki wani zance mai tsayi ka takaita shi, ka cire abin da kake ganin mutane ba sai san bukace shi ba, shine abin da yake nufi. Ina fata mun gane. Man ataakum, duk wanda yazo gare ku, yaz'umu annahu rabbukum, yace wai shi ubangijinku ne, fa'alamu annakum lan taru rabbakum hatta tamutu, ku san da cewa lallai ba za ku ga Allah ubangijinku ba sai ku mutu. Da haka indai a wannan duniya ce zai fara muku wannan, to ku san ƙarya ne. Wannan isnadin yana da wata irin matsala wanda ina jin ai dai an santa ko, saboda al-Walid ibn Muslim hadha rajulun mudallisun yudallis tadwisa taswiya wa qad anana wallahu a'lam. Babu ma zikira min ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu ta'ala, babu abinda aka ambata na cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga cikin ababan da Allah ya bashi na falala shine ya ga Allah ubangijinsa. Qala haddathana Amr ibn Isa قال حدثنا ابو بحر البكراوي قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس ان محمد صلى الله عليه وسلم قال قد راى ان محمد صلى الله عليه وسلم قد راى ربه تبارك وتعالى. wannan daga sayyidina Anas dan Malik ko, ta hanyar shi malamin ya karbo daga Amr ibn Isa al-Dabai, wanda al-Imam al-Bukhari da Nasa'i sune suke riwaya daga gare shi cikin ashabul kutubus sita, shi kuma yake cewa haddathana abu bahr Abu Bahzin afwan ko Abu Bahzin al-Bakrawi shine Abdurrahman ibn Uthman, shi kuma daga Shu'ba ibn al-Hajjaj babban malami, daga Qatada ibn Da'amata as-Sadusi, daga Anas dan Malik sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Anas yake cewa anna Muhammadan, lalle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama qadra rabbahu tabaaraka wa ta'ala, yace wallahi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa. Wancan duk da ya saka bahaz, gaskiya bahar ne ni yadda na san shi, amma za mu sake dubawa, bahar ne ba bahaz bane, bahar ne insha Allah. Abu Bahr al-Bakrawi sanannen mutum ne kuma da'ifi ne a cikin masu riwaya, Abdurrahman ibn Uthman al-Bakrawi. Da haka wannan isnadi ne mai rauni, duk da mazajin shi thiqat ne in banda shi wannan mutumin. Wannan hadisin yana cikin littafin Kitabut Tauhid na Ibn Khuzaimah, an tana shi ko wannan tafin da Mal Albani ya fara kantar da shi, Allah ya gafarta mishi. bayan ya rasu kuma malam Sa'id mai kwano Allah ya saka mai alkhairi ya zo ya kanta da tafin anan dar hadis yadda dai ba a sauke shi ba daga baya kuma wasu dalilai suka sa aka dakatar da karatun littafi ne mai tsatsa sosai game da tauhidi yana tsima duk wani wanda ya san me tauhidi sannan kuma duk wani dan bid'a baya san littafi saboda littafi ne cike da kabaya wanda suke hasima game da tauhidi wanda duk wanda bai amince ba sai ya ce tajsimi ne ko ya ce kaza ne ko kaza ne amma dai nasu shine Ibn Khuzaimah yake kawowa da shi kanshi Allah ya gafarta mai malamai sun ambaci wasu kurakurai da ya samu a cikin littafin Allah ya gafarta musu gaba daya to hadisi yana nan a ciki da duk mafiyan hadisan da za a ji anan suna cikin littafin Ibn Khuzaimah qala hadathana fadl ibn sahl qala hadathana affan qala hadathana abd as-samad ibn kaysan عن حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي عز وجل وانكم تهيا الفضل ابن سهل ما الذي تكوى حديثا وانا ما لم يناشي الفضل ابن سهل ابن إبراهيم الأعرج وانا ينا ده حديثي أجكين بخاري ده مسلم ده أبو داود ده نسائي ده ابن ماجه ترمذي ني كده يفتد ده حديث شباه شيكما ينا رواية ده عفان ابن مسلم kuma afan yace haddathana Abdul Samad ibn Kaysan wannan Abdul Samad ibn Kaysan shine yake da matsala domin maqbul ne kawai Ibn Hajarin yana magana akan sa da kuma bayani akan cewa tayyuma akwai tashifi ko dai zama Abdul Samad ibn Hassan al-Maruzadi khadimi ne ga Sufyan ana mushi alkuya da Abu Yahya ko kuma ya zama wani ne wanda ba shi ba shi kuma Ash-Shaykhul Albani Muhammad Nasiruddin a cikin tahqiqi sunan littafi da takrijin sa sai yake cewa wa yulahabu annahu rawa hadha al-hadith anhu Affan in muka ga cewa Affan shi yake riwaya daga Abdul Samad anan yace wa Affan huwa ibn Muslim min shuyukhi al-Imam Ahmad ɗaya daga cikin malamai Imam Ahmad ibn Hanbal fa ka'anna ibn Kaysana a'ala tabaqatan min ibn Hassan wannan ibn Kaysan ko dai Abdul Samad ibn Kaysan ko ibn Hassan to in aka ce Ibn Hassan ne to yana saman Ibn Kaysan yace in aka ce fa ka anna Ibn Kaysan shi Ibn Kaysan ala tabaqa min Ibn Hassan yana saman Ibn Hassan fa yahtamilu annahuma mughayirani kaman mutum ne guda biyu Ibn Hassan daban Abdul Samad Ibn Kaysan daban ko kuma ya zama tashifi ne yace wallahu alam yace wa sawa'un kana hadha aw dhaka fa innahu qad tubi'a kama ya'ti kuma dai wani ne ya da muta ba amma dai isnadin yana da wannan sarkakiya to shi kuma yake cewa daga Hammad yani Ibn Salama daga Qatada daga Ikrima daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ra'aitu rabbi azza wa jalla naga Allah ubangiji na to bai ce ayanan ba mu kiyaye zai yi magana akan Ibn Taymiyyah yana magana akan wannan qabiyar cewa shin ganin ido da ido ne ko ko gani ne na mafarki wannan riwaya kamar yadda muka ji Ahmad dan Hanbali ya ruwaito ta haka nan dan sa Abdullahi a cikin kitabus sunna haka nan al-Ajuri a cikin ash-Shari'a haka ad-Darqutni cikin litafin sa da muka ishara a wancan karatu shine kitabur ru'ya haka nan al-Imam Abu Bakar al-Baihaqi a cikin al-Asma' wa Sifat haka nan al-Lalakai Hibatullah a cikin sharh usul i'tiqadi ahlus sunnati wal jama'a ash-Shaykhul Albani yana cewa wa hiya ru'ya manamiyya ganin a cikin mafarki ne kama yush'iru bihi ba'du alfadhihi al-madhkura kama yadda wasu lafuzza za su nuna za mu ji su a gaba insha Allah qala hadathani fadl ibn sahl qala hadathana amru ibn talha qala hadathana asbad ibn nasr an simakin an ikrima an ibn abbas annahu qala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra qala inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'a rabbahu azza wa jalla fa qala lahu رجل أليس قد قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فقال له إكرمته أليس ترى السماء قال بلى قال فكلها ترى وأن الرواية إلى ودقى الفضل ابن سهل ابن إبراهيم الأعرج شيكم يتي حدثنا أمر بن طلحة يعني أمر ابن حماد ابن طلحة النقاد ما لمين يديك يدروني ها أنا ما جيفا سدى الرفض حدثنا اسباط ابن نصر daga اسباط ابن نصر الحمداني yana da hadisi a cikin muslim da al-arba'a da bukhari ma a cikin al-adab al-mufrad ana mushi al-kunya da abu yusuf an simak ya'ni ibn harbin simaku shima ya da matsala a wajen isnadi daga Ikrima Simaku an Ikrima da mai isnadi ne wanda yake tarjuma cikin mai matsala daga Ibn Abbas radiyallahu anhu annahu qala Ibn Abbas yazo fassara wala qad ra'ahu nazlatan ukhra kuma haqiqa ya ganshi a wani karo daban cikin sautin najmi qala sai Ibn Abbas yace innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ra'a rabbahu azza wa jalla wannan aya tana nufin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa madaukakin sarki fa qala lahu rajulun sai wani a cikin dalibai masu saurare sai maza sai kaiwa ibn sai kawo ma ibn abbas wato hujja akan shi bai da wannan karatun ba yace alaysa qad qala to amma ba Allah ya ce la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara ba idan duna ba sa riska Allah amma shi yana riskar su fa qala lahu ikrima ikrima ne karantar da wannan karatun daga ibn abbas afwan sai aka sai ikrima yace mishi alaysa tara as-samaa kai baka ganin sama qala bala yace ina ganin ta yace qala fa kulluha tara to iya wannan kake ganin nan kana nufin duka sama ka gani al-idrak yana nufin al-ihata bir ru'ya kuma da aka ce ya ganshi ba a ce adrakahu ba ina fata mun gane wannan da aka abinda aka kore shine al-idrak amma ba a kore ru'ya ba according to wannan fasara ta ibn abbas wannan isnadin kamar da muka ambata yana da matsala bayan wadancan ban ganin akwai kuma shi asbat ibn nasr din nan shi ma ibn hazr yana cewa saduqun kathirul khata'i yughribu ba mai gaskiya ne da yawan kuskure kuma yana kawo gara'ibu wadanda ba su so haka isnadi ne mai matsala amma dai kissar tabbatacciya ce sai malai ya kara cewa wa haddathana al-fadlu fadlu ibn salim قال حدثنا محمد بن صباح عن اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن الشعبي عن اكرمه عن ابن عباس قال راى محمد ربه wannan ina ta karanta shi al-fadl ibn sahl ana iya karanta shi haka saboda suna wanda yake alani da al da rashin ta dade ne a gunsa da haka ana iya cewa fadl ana iya cewa al-fadl ana iya cewa huzaifa ana iya cewa al-huzaifa ana iya cewa nu'man ana iya cewa al-nu'man duk wannan da shi da babu shi duk ɗaya ne baya ƙara mishi wani komai haka Abbas al-Abbas da ire-irensu haka wannan malamin ana ce mishi al-Fadl ibn Sal ibn Ibrahim al-A'raj qala hadathana Muhammad ibn Sabbah ibn Sabbah haka mishi ma zai cewa Sabbahu zai cewa as-Sabbah Muhammad ibn Sabbah Abu Ja'far guda biyu ne ko dukkan su al-kunya suke ne Muhammad ibn as-Sabbah Abu Ja'far ad-Dulabi to shine wannan kenan ko kuma Abu Ja'far al-Jurjani to ina kyautata tambashi bane anan domin Abu Ja'far al-Dulabi shine ke riwaya daga irin sawoyin su Isma'il dan Zakariya malami ne daga cikin Ashabul Kutub Sitta yana da hadisi a cikin Kutub Sitta gabaki daya ana mishi al-kunya da Abu Ja'far al-Dulabi al-Bazzar yana da sunan Muhammad ibn Sabbah an Asim yani Asim bin al-Ahwal kenan an Sha'bi daga Sha'bi daga Ikrima daga Ibn Abbas qala Ibn Abbas yace ra'a Muhammadun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga rabbahu ubangijinsa wannan hadisi wannan isnadi sahihi amma za mu ga cewa maganar mauqufiya ce akan Ibn Abbas kuma wannan shi ma yana cikin littafin Ibn Khuzaimah Kitabut Tauhid haka nan Abdullahi dan gidan Imam Ahmad dan Hanbali ya ruwaito shi a cikin Kitabus Sunna haka nan kuma wato shi kanshi nan ya ruwaito shi a cikin Kitabus Sunna shi dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal wa haddathana al-Fadl ibn Salim qala haddathana Muhammad ibn Sabbah an Isma'il ibn Zakariya ahsibu bainahuma rajulun sam qad sammahu an Ikrim an Ibn Abbas to waye rajul din shine dai ga yacin abin nan wato Asim da Sha'bi ko sune har mutum biyu ma al-ikrima ibn abbas in qala yace daga ibn abbas inna allah astafa ibrahim bil khulla allah ya zabi ibrahim ya bashi khalil wattakhadha allah ibrahima khalila wastafa musa bil kalam wato allah ya zabi musa yayi magana da shi wa kallama allah musa taklima allah yayi magana da shi ko wastafa muhammadan bir ru'ya shi kuma abinda aka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine aka zabe shi Allah ya gana da shi ya ganshi wannan isnadi ne sahihi rijaluhu rijalus sahih bai da matsala ibnu khuzaima ya ruwaito shi kitabut tauhid haka nan al-imamu abdullahi dan gidan imamu ahmad ibn hanbal ya kawo shi a cikin kitabus sunna haka nan ad-daraqutni a cikin ru'ya hakanan al-ajuri cikin ash-shari'a hakanan har ila yau Abdullahi dan girma Muhammad ya sake ruwaito shi da shida daru qutni ta wata hanya zuwa ga Ibn Abbas da lafazin cewa al-khullatu li Ibrahim wal kalamu li Musa wal ru'ya li Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sallallahu alaihim ajma'ina malai sake cewa haddathana Muhammad ibn Abi Safwan qala haddathana Yahya ibn Kathir al-Anbari qala haddathana Salam an al-Hakam ibn Aban an Ikrima an ibn Abbas qala ra'a Muhammadun rabbahu qala qultu alaysa Allahu yaqulu la tudriku al-absar wa yudriku al-absar qala wayhak dhaka idha tajalla bi nurihi alladhi huwa nuruhu qala wa qala ra'a Muhammadun rabbahu tabaraka wa ta'ala marrataini wa fihi kalam yace Muhammad malam ya karbo wannan riwaya daga malam Muhammad dan Abi Safwan wato malam Muhammad dan Uthman dan Abu Safwan shi kuma daga Yahya ibn Kathir ya zo a asali Yahya ibn Abi Kathir domin shine mafi shahara amma dai abin da yake anan Yahya ibn Kathir al-Anbari daga Salam ibn Ja'far yana da hadisi a cikin Abu Dawud da wannan Tirmidhi kaji Salam sunan shi sauki kenan ko daga al-Hakam ibn Aban al-Adli daga Ikrimah Maula ibn Abbas daga Ibn Abbas zamu ga cewa ya dage akan wannan karantawa ta shi cewa Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ubangijinsa kuntu ne sai Ikrimah yanzu yayin irin tambayar da muka ji dalibin sa ya masa shi shi ma ya taba yi malamin sa nace Allah shi gafarta malam ba Allah yana cewa la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara ba kamar da muka sha fada babu laifi malam ya fadi karatu kaga baka fahimci karatun ba kamar shi ikrari cikin natsuwa cikin mutuntawa cikin girmamawa wannan ba laifi bane kwata kwata bai taba zama laifi ba sai a wuraren da ake ganin girman malami wani abu ne wanda yake muqaddas wani abu ne sacred amma babu laifi ka tambaya kai istifsari abinda ba a so shine rayi rashin kunya bibiyan laifi kure da rashin arziki shine ba a so amma tambaya ta neman sani ko ta awarware maka matsalaka Allah ya gafarta mala albayina mu sanda ake katu a muciya yake yakan yawan fada haka yace duk wanda yake da matsala ya fade ta anan sai a warware mishi in kuma shi yake da gaskiya duka sai mu bi kar sai ka tashi kaje kana fada wani zai kace ba baka dama ba to sai Ikrimah sai yace la tudrikuhul absar ai Allah ya ce idan duna ba sa riskar sa wa huwa yudrikul absara shine riskar ina riskar su qala sai yace wai haka yace kai ka cika shirme zaka idza tajalla wannan Allah yana nufin idan ya bayyana ne bi nurihi alladhi huwa nuru da hasken nan wanda shine hasken sa Allahu nurus samawati wal ard in Allah ya bayyana ga baki daya ga bayin sa to ba za su riski ganin sa ba za su ga iya abinda Allah ya so su gani ne shine Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala man zal ladhi karshen ayar wala yuhituna bi shay'in min ilmi ba za su kewaye wani abu da ilimin Allah ba illa bima sha sai abin da ya ga dama to daga cikin kuma hanyoyin ilimi akwai gani kamar yadda Allah yake cewa wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an sai Allah ya sa muku mene waja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida to wannan bi shay'in min ilmihi da zakatan su ko da idan su ko da kunnan su bayi ba sai su kewaye abinda yake alamarin Allah ba illa bima sha sai abinda Allah ya so ina fata mun gane sai yace ai ba za su riski Allah ba sai iya abinda Allah ya ga dama qala ibnu Ikrimah yace wa qala sai ibnu Abbas ya ƙara maimaita yake cewa ra'a Muhammadur rabbahu tabaraka wa ta'ala yace kai ina ƙara ga maka Muhammadu fa ya ga Allah ubangijin shi har so biyu ma ba so ɗaya ba wato duk wannan kisa ta Jibril yana nufin abai da ta kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wala qadra'ahu nazlatan ukhra kaga akwai ta farkon kenan wala qadra'ahu bil ufuqil mubin ya ganshi a sarari mubin wanda yake a fili to zamu ga mu ji cewa wannan fasaha ta Ibn Abbas dole aje ta a gefe saboda akwai fasaran mai gidan shi mai gidan mu gaba ɗaya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fasara ba haka ba da kai Ibn Abbas ba raddi za a mai ko a ce jahili ko bai iya ba ko ya bata alqur'ani kuma su zuciya ne duk wannan kalmomi ne na yan baya jama'a amma sai a ce cikin natsuwa to ba haka karatu yake ba خلاص ni hayin na kasa gane yadda usani ba mu da wannan tunanin yan boko wallahi su fi mu hankali indai anan za a zauna a yi magana ta ilimi a natse a samu bambancin ra'ayi kuma a tashi a haka amma mu da mun tashi sai a ce matsiyaci ne batacce ne dan bid'a ne ku kiyaye shi maki Allah ne maso zuciya ne duk waɗannan alƙabudin jama'a masu nauyi da kake daura dan uwanka musulmi ya zaka yi da su aka ce ka kawo shi da kansa ranar kiyama Allah shi kyauta qala hadathana yace wa fihi kalamun akwai dogon zance akan haka shi ne dai zancen gashi nan ana ta yi wannan isnadi ne kyakkyawa saboda al-Hakam ibnu Aban ba thika bane ibnu Hajar na cewa kan saduqun abidun lahu awham wannan hadisi na cikin sunan ta Imam Tirmidhi cikin kitabu tafsir da ibnu Khuzaimah a cikin kitabu tauhid da Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i a cikin Asnan al-Kubra ya ruwaito shi haka nan babban malami al-Hafiz Abubakar Baihaqi a cikin al-Asma'u was-Sifat dukkan su ruwaito wannan ainihin أخي قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن أبو عمر الباهلي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن جابر بن زيد عن عطاء بن أبي رباح عن إكرمة عن ابن عباس قال دنا فتدلى قال هو محمد دنا فتدلى إلى ربه عز وجل الله أكبر ابن عباس دي ينا تكرار بام ونن كراتو جماعة ونن كران تاني محمد ابن يحيى ابو عمر الباهلي زوا غ يعقوب يعني ابن ابراهيم الزهري حدثنا حاتم ابن اسماعيل عن شريك القاضي شريك بن عبد الله القاضي دغا جابر ابن زيد واتو ابو الشعفاء الازدي كنن دغ سكير دال الجماعه ان عطاء ابن رباح ابن ابي رباح ان اكرمه دغ اكرمه يجي ابن عباس يجي دنا ya kusanto fatadalla ya ƙara kusanci sosai qala huwa muhammadun dana fatadalla ila rabbihi azza wa jalla za ga malamin infiraji shi ma wannan fasara ya dauka cewa ai manzo Allah sai islama ya je ya ga Allah shi da shi har sun yi zance ko haka yake cewa na manta sauran baitocin to abinda suke dauka kenan za ga duk ɗan maulidi wannan shine fasar su to zamu zo mujibin tamiya din zai mutsutsuka mana su saboda su suna yin wannan fasaran ne ba dan a karatu suke yin ta ba a dan su buda wa kansu hanyoyin barna su ce ai to daga nan wani ma na iya ganin Allah zaka ji mun tamiya zai ce duk wanda yace wani ya ga Allah ba manzon Allah ba ka tabbata wannan batacce ne shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya gan shi ne a mafarki to amma sai su ce ai ya gan shi ne ido da ido shi yace mishi kusanto sa suka yi zance har ma wani hadisi na ƙarya cewa ya daura shi ma kan al'arshi sun zauna tare wannan bai tabbata ba wallahu ta'ala alam wannan isnadi ya da'ifi saboda wani saboda Sharif ibn Abdullah al-Qadi da'ifun ne sai al-Hibzi sannan Jabir ibn Zaid wannan afwan nayi kuskure nace Jabir ibn Zaid Abu al-Shafa ba shi bane Jabir ibn Zaid anan okay ibn Yazid ne kuskure ne a bugun injin idan ibnu yazid ne to al-ju'fi kenan wannan kuma da'ifi ne idan ibnu zaid ne to thiqa ne abu sha'fa amma dai ba koda wannan gabar tasha kaga gabar shariq ibnu abdullahi takari al-sheikh al-allama muhammad nasiruddin rahmatullahi alayhi yake cewa wannan mutumin mai suna muhammad ibnu yahya abu umar al-bahili yace lam ajid lahu tarjuma shaykh al-albani yace na lalaba ban ga tarihin shi ba kwata-kwata wa ya tamilu ala bu'din amma ina tsammani manisanci an yakuna huwa muhammad ibn yahya ibn abdullahi abu abdullahi az-zuhli al-naysaburi al-imam al-hafiz min shaykh al-bukhari yace ina da tunani manisanci cewa malamin nan ne zuhli da ka sani dai malamin bukhari kuma wanda suka dan samu rashin fahimtar juna babban malami mutumin kasar naysabur muhammad ibn yahya ibnu abdullahi abu abdullahi az-zuhri yace ina tsammanin shi yace amma tsammani ne mane sanci wa yakunu ma fil kitabi abu umar al-bahili muharrafan min abi abdullahi az-zuhri sai zama kuskure ne nan bugun na mai rubutu ya rikice kuma haka wallahu a'lam yace Allah ya fi sanin daidai faqad dhakaru fi shuhihi yaqub ibn ibrahim az-zuhri al-madini wallahu a'lam abin da sani wannan tsanin saboda aka ce haddathana yaqub a cikin malaman zuhuri akwai yaqub ibnu ibrahim az-zuhuri wannan ba shi al-albani ne wanda a zamanin nan yana cikin shakundum wajen ilimin hadisi amma kake jin yana cewa ya laluba wannan tarjuma bai gani ba tunda yace ga gani ba ni ba laluba ba ce to na wadatu da magana a shekul albani ina ganin wannan magana ce to wannan ni ba sina ba kwakwalata wahala ko da tafai na ko ido na wahala wala ban duba ba amma kana iya kai ka duba ta yi sai a samu saboda mallam shekul albani mallam iyaka ne a wannan zamani inda ana magana harka ta hadisi ta takhriji to iyaka ne bawan Allah na Allah ya huwace mai Allah ya gafarta mai qala hadathana abubakar ibn abi shayba qala hadathana abda ibn sulaiman am muhammad ibn amr عن أبي سلمة عن ابن عباس ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه تبارك وتعالى هيا ذري منا دي مكانت ابن عباس وانن كرن تهني مالا أو بكر تنجد أبو شيبة سيد المصنف زوا عبد ابن سليمان الكلابي عبد لك ابن سني أما سنة محمد بن منفدا أبايا لك محمد ابن عمر زوا أبو سلمة دن عبد الرحمن دن أوف wannan da yake cewa yayi nadama irin tsagirinsa ne dinga wa ibnu abbas to yau shi ma kaga ya samu hadisi daya akan wannan mas'ala yace malamin mu ibnu abbas ya ce wala qadra ahu nazlatan ukhra kuma hakika ya ganshi a wani karo daban yace qala ibnu abbas ya fasara yace ra'a rabbahu tabaaraka wa ta'ala manzo alaihi salatu wassalam ya ga allah ubangiji shi madaukakin sarki wannan isnadi ne kyakkyawa rijaluhu rijalu shaykhaini in banda muhammad ibnu amrin domin shi sun batan mai ne a mutaba'a kamar da malamai suka ambata sannan al-imamu at-tabarani a cikin al-mujamul kabir ya ruwaito shi da shi da ibnu khuzaimah a cikin kitabut tauhid da kuma tirmidhi a cikin at-tafsir da baihaqi cikin asma'u was sifat ash-shaykh al-albani muhammad nasiruddin rahmatullahi alayhi sai sake cewa qad sabata tafsiruha marfu'an anin nabi sallallahu alayhi wasallam bi khilafi tafsir ibn abbas radiyallahu anhu wannan tafsiri da ibnu abbas yake ta kawo mana akan wala qadra ahu nazlatan ukhra to ya tabbata hadisi madaukaki zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi alaihi salatu wassalam ya fassara wannan aya da sabanin tafsirin na ibnu abbas yace min hadisi sayyidati aisha radiyallahu anha qalat wala qadra ahu nazlatan ukhra ana awwalu hadhihi al-ummati sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dhalika tace a cikin wannan al'umma ta musulmai ni ce farkon mutumin da ya fara yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya akan wannan aya tace da na tambaye shi fa qala sai ce innama huwa jibril wannan ai jibril ne wannan damirin nawai sai ce ai jibril ne lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghayra hatin almarrati ban taba ganin shi a surar da aka halice shi asalin halitta shi ta malaika ban taba ganin shi da ita ba sai sau biyu yace ra'aituhu munhabitan minas sama na ganshi sanda yake landing daga sama shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ganshi da fukafukai guda 600 sun tokar duk inda zaka iya gani a sararin samaniya na ganshi sanda yake landing to daya kenan dayan kuma ya ganshi ne kamar ka iya cewa ya saci kallon shi a Hausa lokacin da ya kai shi sanda muntaha yace to kai ya Muhammad an ce ka karasa ni kuma nan shine iyakaci na zan yi kwana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya waigo sai ya ganshi shine wala qadra ahu nazlatan ukhra shi kuma wannan wala qadra ahu bil ufqil mubin shine sanda yake saukowa zai zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda fili ne iyaka ganin ka filin Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ganshi ya ga ya tokar ko ina to malamai suka ce to wanne yasa ainihin shi malaika jibril bai san zuwa gumma zara sai zama asura shi malamai sarakunan zakulalakulai me yasa saboda suran malaikan sura ce mai tsoratarwa sura ce mai da kan jiki ko mun gani sai yake zuwa mai da sura kyakkyawa sura wacce ke mai sauki wanda zai fahimci shi sai bi mai da suran diya kyakkyawan mutum ko zai mai da wata sura ta wani mutum mai dadin gani mai kyan gani wanda ya kama da shi lokana fil ardi malaikatan yamshuna idan menene da malaiku za su dinga yawo a duniya firgita za a yi ta yi yawa lazana alaihi minas sama'i ko malakan rasula za su ce za a sako da ta yi aka sako da malaika a ce shi ne manzo da za a sako da malaika ma ba za su yi imani ba saboda da gaskiya abin da ya hana ma mutane su iya sauraron mala'ika shine yanayin shi ga girma ga izza ga kurjini ga ƙarfi to ko yanzu ne kaga wani hurkimi haka sai ka ji gaban ka ya fadi kana leƙowa an salama da kai gidanka ga wani mutum kamar ba san mudi haka da singulate da katan kirji haka irin dan rasulun dan wallahi ko kudi ya kawo maka sai ka ji tsoro kashi mallan lafiya amma kaga wani mutum da kyakkyawar shiga da kyakkyawar kama da kyakkyawar halitta sai ka ji ya burge ka sai kaga ka saki jiki da shi ko kamar yadda yake a cikin hadisin abin nan labarin kabari cewa idan mutum dan aljanna yana cikin kabarinsa sai a aiko wani mutum a cikin kyakkyawar sura mai kyakkyawar kama da kyakkyawar sura da kyakkyawan kanshi sai ya zo ya ce mishi ni ne aikinka kaga da ya ganshi kyakkyawar kama sai saki jiki da shi shi kuma fasiki ko kafiri Allah ka tsare mu shi kuma zai ga wani mara kyan gani wani aljani wani shedani wani mai halitta mara kyau ya zo mishi da munar sura yana ganin shi ne karatu furgita to da haka saboda mala'ika jibrilu abokin shi ne aboki ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai so yana furgita shi sai yake zuwa mishi da kyakkyawar kama to da haka sai ka kiyaye ka dinga furgita mutane akwai hanyoyin da mutane za ka bi ba sai ka furgita su ba kiran mutane waya a all time akwai furgici wani sai ya kira ka a waya karfe 2 na dare wani waya sai ka gaishe ka kawai yake so ko kuma ya tambaye ka lamba wata aya ko ya ce wallahi na aika maka da message ta WhatsApp har yanzu baka bude ba a wannan bukatar shi ce kawai ta duniya wani ne mu bashi wani ya faɗa maka labarin mutuwa kaga duk wannan lokaci ne odd time lokaci ne ghairu salih haka kwankwasa gidajen mutane a lokuta wanda suke marasa kyau hatta kai mai gida aka ce in kai tafiya ka dawo da daddare kar ka je ga kwankwasa don zaka furgita mutanen gidan amma wani sai ya zo furgita sai ya je neman taimako gidanka karfe 5 na asuba ana asalatu kana ji ana kwankwasa sai ka dauka ko yankin dafas dole ka cikin ka ya rike ki nan take ko yayi magana ba za ka gane mure shi zaka ji mure ba ita ba ce Allah shi kyauta to abin da yasa wannan a cikin shi kenan game da zuwan mala'ika jibrilu gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan yana cikin sahih muslim warawa nahwahu an ibn mas'ud wa abi huraira lakinnahu akhraja aidan muslim ya ruwaito irin wannan daga abu huraira da ibn mas'ud ya fitar kuma min turqin ukhra ibn abbas qala ma kadhaba al fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra qala ra'ahu bi fuadihi marratayn yace ai ya gansa ne da zuciyarsa ya ga Allah shi da ibn abbas yana fassara damirin cewa Allah ne ra'ahu ai ra'a rabbahu nazlatan ukhra wani ganin yace ra'ahu bi fuadi a wata riwaya ibn abbas yace ya ganshi ne da zuciyarsa marrataini hasso biyu wa bil jumla mal albani yace to a takeice fa tafsirul ayati mar ibn abbas bi ru'yati allahi tabaaraka wa ta'ala thabitun am ya dai tabbata as-sina'a hadithiyya cewa ibn abbas ya faɗi wannan magana ya fassara waɗannan ayoyi da cewa ganin Allah ne لكن الاخذ بالتفسير الذي ذكرناه عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرفوعا اولى اما رقو التفسير من الله صلى الله عليه وسلم شيفي والاخذ به واجب يتي كاي واجبي نما دون الموقوف اي اجا wancan mawqufin la siya ma wa gadit tarabar riwatu anhu fi hadhihi ru'ya musamman ma masu riwayar sun samu rikici wajen me yake nufi da ganin فمنهم من اطلقها وني ياتي غني كوي كما في حديث الترجمه كما يدي في cikin wannan tarjuma ومنهم وغيره ده wannan sawa منهم من قيدها بالفؤاد wasu sun ce da zuciya ne kama fi riwayati muslimin almazkura kama da aka ambata daga muslim ومنهم وهي اصح الروايات ابو ita ce riwaya mafi inganci wallahu alam wasu sun ce da zuciya wasu kuma sun ce da kaza yace ka duba littafin fatul bari kitabut tafsir cikin mujalladi na 8 shafi na 606 a lamba hadisi na 1845 jama'a mun ji wannan da 55 jazakumullahu khair qala hadathana ahmad ibn muhammad al-marwazi qala hadathana aswad ibn amir qala hadathana hammad ibn salama an qatada an ikrima an ibn abbas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aytu rabbi azza wa jalla thumma dhakara kalam isake kawo wari ta hanyar malam ahmad dan muhammad dan naizak al-marwazi daga aswad yace hadathana aswad ibn amir al-aswad dan amir shine ba mu hadisi yana daga cikin jama'a daga hadathana hammad ibn salama ibn niyar an qatada ya ali ibn da'amat as-sadusi al-ikrima maula ibn abbas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibn abbas yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace ra'aitu rabbi azza wa jalla, naga Allah ubangiji na madaukakin sarki. Wannan isnadi ne sahihi. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi a cikin Musnad, haka nan ɗansa a cikin As-Sunna, haka nan Lalaka'i, haka nan Al-Baihaqi a cikin Al-Asma'u was-Sifat. Daka ya tabbata. Qala haddathana Zaid ibn Akhzam, qala haddathana Mu'ad ibn Hisham, qala haddathana Abi an Qatada an Abdullah ibn Shaqiq qala qultu li Abi Dharr law ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa'altuhu an kulli shay'in fa qala an ayyi shay'in kunta tas'aluhu. قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال قد سألته فقال رأيت نورا. wannan isnadi ta hanyar malam Zaid ibn Akhzam al-Hafiz Abu Talib kenan at-Ta'i, wanda rasuwarsa shekara ta 257, yana cikin manyan dalibai kan Imam Ahmad ibn Hanbal, yana da hadisi a cikin Bukhari da Al-Kutubul Arba'a. Shi kuma yace haddathana Mu'adh ibn Hisham, wato Hisham ad-Distawai kenan, daga babansa Mu'adh ibn Hisham, daga baban shi Hisham ad-Distawai, wato Hisham ibn Abi Abdullah ad-Distawai. Shi kuma daga Qatada ibn Di'ama, daga Abdullah ibn Shaqiq, qultu li Abi Dharr, malam Abdullah ibn Shaqiq tabi yace nace ma Abu Dharr law ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda a ce na samu alfarma irin taku ta sahabbai, na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace la sa'altuhu, dana mai tambayoyi an kulli shay'in, dana mai tambayoyi akan abubuwa tsayawa komai sai na tambaya. Fa qala an ayyi shay'in kunta tas'aluhu, ce me abin da kake so ka tambaya? Qala kuntu as'aluhu, da daga cikin tambayoyin da zan mishi, hal ra'aita rabbaka, ce ya manzon Allah shin kaga ubangijinka? Qala sai ya ce qad sa'altuhu, ka kwanta da hankalinka, ni nan na yi wa annabi wannan tambaya. Fa qala ya ce ra'aitu nuran, ya ce haske dai na gani. Wannan kuma ya cikin sahih Muslim, haka nan Ibn Khuzaimah cikin Kitab at-Tauhid dinsa, haka nan kuma al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito shi. Qala haddathana Abu Musa wa Muhammad ibn al-Musanna kin, qala haddathana Mu'ad ibn Hisham ad-Distawai, qala haddathana Abi Hisham ibn Abi Abdullah kin al-Qatada an ibn an Ikrima an ibn Abbas qala ata'jabuna an takuna al-khulla li Ibrahim alayhi salam wal kalam li Musa alayhi salam war ru'ya li Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuna jin mamakin ne a ce Allah ya raba waɗannan falaloli zuwa ga waɗannan manyan annabawa nashi guda uku. Al-khulla li Ibrahim, shi dai Ibrahimu Allah ya rike shi khalil alayhi salatu wassalam, wa Musa wal kalamu li Musa, shi kuma dan Musa Allah ya rike shi a matsayin khalil, yana magana da shi Allah, yana magana dan Musa alayhi salatu wassalam kamar yadda aka sani. Shi kuma annab Muhammad fa sallallahu alaihi wasallama, shi kuma war ru'yatu li Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wa ala sairil anbiya. Wannan ma hadisi ne sahihi, isnaduhu sahihun. Ibn Khuzaimah ya ruwaito shi a cikin Kitab at-Tauhid ta hanyar malaman shi, malamai guda biyu, wannan malamin Abu Musa wato Muhammad ibn Musanna da kuma Muhammad ibn Bashar Bundarul Hadith. Daka hadisi ne tabbatacce ta fuskar isnadin sa, amma mun ji wato fassara ko babu zikr ma zikira anin nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa nara rabbuna fil akhir. To na ganin anan gaba ya kamata, duk da yake ba a yi printing din ba, da anan ya kamata mu karanta wannan fatawa ta Ibn Taymiyyah. To amma za mu jinkirta ta sai mun je darasi na gaba insha Allah, sai kowa ya samu ya printing, shi sana tura mutane don su samu su printing, ko kuma kana iya kalla a cikin device ɗinka in baka buƙatar printing, saboda yanzu an tafi zamani ne na paperless, kowa gudun takarda ake, yanzu banki ma an ce ba takardu, sai dai a yi tura mutane lambobi. Allah dai ka samu gama lafiya. To za ka bar mu ƙara ko da hadisi ɗaya ne na abin da ya rage wannan lokaci. Babu ma zikira anin nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa nara rabbana fil akhira, babun bayanin abinda aka ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bayani akan yadda zamu ga Allah ubangijinmu ranar alkiyama. Allah ka samu cikin masu ganin Allah cikin rahamarsa. Qala haddathana Hudbat ibn Khalid, qala haddathana Wahib ibn Khalid an Mus'ab ibn Muhammad an Abi Salih as-Samman an Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah kulluna yara rabbahu yawm alkiyama, qala kullukum yara ash-shamsa nisfa an-nahari laysa fi as-sama'i sahaba, qulna na'am, qala kullukum yara al-qamara laylatal badri laysa fi as-sama'i sahaba, qalu na'am, qala walladhi nafsi bi yadihi la tarawunna ربكم يوم القيامة لا تدارون في رؤيته كما لا تدارون في رؤيتهما wannan isnadi mala ya karbo shi ta hanyar Hudba ibn Khalid al-Qaisi mushajin Sha'baya shi kuma yace hadathana Wahib ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili am Mus'ab ibn Muhammad ya'ni al-Abdi an Abi Salih as-Samman daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda kuntu Abu Huraira yace na tambayi nace ya Rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulluna yara rabbahu yawmal qiyama ya manzon Allah dukkan mu ne zamu ga Allah madaukakin sarki wato tunana Abu Hurairah irin cincirin da lahira to wani ba zai gani ba dole wani zai kare wani kamar yadda anan duniya za a je wani taro sai taron mutane wanda aka je ganin da zama kai ba gani ba ko abin da ake baka san ana yi ba kana can gifi kamar kamar sallar juma'a ba gani man ba mafi yawan mu ba haka muke sallar juma'a ba saboda yawan mutane ba ma ganin liman sai mu ji muryar sa a zai taron siyasa ba ka ganin dan takaran da yake zuwa mun saboda yawan mutane a je jana'iza ba ka hango inda gawa aka aje ta ko kabarin saboda yawan mutane sai Abu Hurairah yake ganin wannan cincirin do na duniya ma kenan yana kuma ga na lahira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi kwatance da yadda zai gane saboda shi Allah madaukaki ne ba yadda mutane suke tunani tsakankanin su ba yace kullukum yarashshamsa nisfan nahari idan rana ta take ta tsakiya shin kowa na iya ganin ta laysa fis sama'i sahaba matakar babu girgije a sama kulna na'am sai muka ce haka ne kowa na iya ganin rana qala sai annabi yake ce sallallahu alaihi wasallam kullukum yarasham yaral qamara laylatal badri kowannan ku na iya ganin wata a daren cikar wata laylatal badri shine daren 13 da 14 da 15 laysa fis sama'i sahaba matakar babu girgije a sama qalu na'am suka ce kwarai ko qala yace wallazi nafsi bi yadi na rantsa da Allah ubangijina wanda raina ke hannunsa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullukum tatarawna rabbakum yawmal qiyamati haka za ku ga Allah ubangiji ranar alkiyama la tudarruna fi ru'yati za ku dinga cutar da juna babu turereniya wajen ganin sa kama la tudarruna fi ru'yatihima kamar yadda ba ku turereniya wajen ganin rana da wata a filin sararin samaniya babu hadari babu girgije wannan hadisi ne hasan isnadin sa mai kyau ne mazajin sa amintattu ne mazajin sahihi ne in banda Mus'ab dan Muhammad shine kai aka ce la ba sa bi kuma ya samu mutaba al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi cikin Musnad din sa haka nan Ibn Khuzaimah cikin Kitabut Tauhid wa da sana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala da sana Yahya ibn Isa an al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ta hanyar Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani al-Kufi babban malami daga cikin malaman su Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Abu Dawud da Ibn Majah Tirmidhi da Nasa'i sun yi riwaya daga gare shi amma bil wasita ya rasu ka ta 240 qala da sana ya ibn Isa daga Muhammad Yahya dan Isa zuwa ga al-A'mash abin nan wato Sulaiman ibn Mihran al-A'mash an Abi Salih ya al-Samman an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muza Allah yace la tudaruna fil qamari hal tudaruna fil qamar laylatal badri shin kuna kokuwa wajen ganin wata daren cikarsa qala qulna la muka ce sam qala fa kadhalika la tudaruna fi ru'yati rabbikum tabaaraka wa ta'ala yawmal qiyam wato wannan shi suka ce tashbihu ru'ya bil ru'ya la tashbihu al mar'i bil mar'i wa hadathana yaqub ya ibn kasib qala hadathana ibn uyayna wato sufyani kenan an suhail ibn abi salih an abihi an abi hurairah qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan isnadi ne sahihi yana cikin sunan ibn majah da tirmidhi da ibn khuzaimah cikin kitabut tauhid yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace hal tarawna alqamara shin kuna ganin wata laylatal badri cikin daren hasken shi kulna na'am muka ce kwarai qala fa hal tarawna ash-shamsa yawman fi yawmin mushiyin shin kuna ganin wato rana a wuni wanda yake babu hadari babu girgije shine mushiyin daga ashatis sama idan kashafa an halghayb wato sama tayi gari gari ken qala fa innakum satarawna rabbakum kama tarawnahuma la tudarruna fi ru'yati lalle zaku ga Allah kamar da kuke ganin su ba tare da kun cutar da junanku kun yi turereniya wajen ganin su ba wannan ma yana cikin sahih muslim da abu dauda da musnad al-humaydi da as-sunna na ainihin wato Abdullahi dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal zamu saurara anan sai Allah yake mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah.